on the beat.
Yeah, machi, machi. Four, four, two, and my love.
Society ke treating matter saki ai ni shi yasa aka tambaye ni Musa yaushe zaka yi aure.